Came in a building.
Ni bana jiran kowa kullum tashi nake in nema arziki kawai da ibada shine kawai a gabana. Ni bana jiran kowa kullum tashi nake in nema arziki kawai da ibada shine kawai mafitata. Amma suna hasada to Allah ne ya ban nasara. Yanzu ai na canza kala Allah ya haska mun fitila. Amma suna hasada to Allah ne ya ban nasara. Yanzu ai na canza kala Allah ya haska mun fitila.
Tashi ga nema, tashi ga nema, in ga nema za ka samu. Tashi ga nema, tashi ga nema, mai nema yana tare da samu. Tashi ga nema, tashi ga nema, in ga nema za ka samu. Tashi ga nema, tashi ga nema, mai nema yana tare da samu.
No be to be pop up the Ghana. Make sure you know how to stack the paper. See this, Naira and $1 billion. Don't believe them when they tell you never. Naira sent you away but I'm with Jeva. Yes, I'm gonna ako in a come on nipa. Good to know when I saw listen to she nipa. Would I get them with Samu Muma? Say my name as I'm with you again, Nima. Kerga gaji kada ke da nema dan nema sai an saka himma abinda Allah ya ban ya kan baka kaima himman the stay man be god no fear man Mr. Chairman be the iron man no for you mind even people gonna para don't mind be good to god and be kind before them use you better wise.
Ni bana jiran kowa kullum tashi nake in nema arziki kawai da ibada shine kawai a gabana. Ni bana jiran kowa kullum tashi nake in nema arziki kawai da ibada shine kawai mutata. Amma suna hasada to Allah ne ya ban nasara. Yanzu ai na canza kala Allah ya haska mun fitila. Amma suna hasada to Allah ne ya ban nasara. Yanzu ai na canza kala Allah ya haska mun fitila.
Kai kai hasken fitila kai na shigo gari na zo da dila kai sarkin fitina kuma jarumin garin na kwashi duka kai wai za su fita kuma an zo an gwada ba me ja da ni kuma makiya su ma ga sunan duk mazan garin ba su ka da ni fa. I got the cheese and the bread, I got the click on the jet, we fly to San Tropez, I got the chicks on the bed, I got my city in press, got cheese, no lele, on key, no failing, smoke weed, my favorite, low key, the greatest.
Tashi ga nema, tashi ga nema, in ga nema za ka samu. Tashi ga nema, tashi ga nema, mai nema yana tare da samu. Tashi ga nema, tashi ga nema, in ga nema za ka samu. Tashi ga nema, tashi ga nema, mai nema yana tare da samu.
It's that mega producer on the beat, Mega Mix.